yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata 17 ga watan Disamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama. A kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin, ni ce taku Hawawu Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. To shirin namu yau zai duba cikakken tarihin mataimakin shugaban kasar Ghana masu jiran gado Professor Nana Opoku Ajimai, abinda ya kama daga jami'ar da ta karantar kuma ta shugabanci da kuma abinda mata 'yan siyasa da mata 'yan kasuwa ke sa ran za su gani daga gare ta. Daga ƙarshe mu kawo Malam Musa Dankwa mu ji hasashe da zai yi akan wannan mataimakiyar shugaban kasa masu jiran gado.
Allah Ubangiji mai iko, rabuwa da duniya sai dole.
A Afirka an samu canjin yanayi mai matukar tasiri a rayuwar mata. Mata waɗanda ba su yarda a kulle su a ɗaki saboda wata al'ada ba. Mata waɗanda ba su yarda an sa musu iyaka ba. Waɗannan matar ba kawai don sun tsallake iyakar su ba. Suna gina gadoji, suna bude hanya ga waɗanda za su biyo bayan su. Suna kuma tabbatar da cewa ikon sauya al'umma yana hannun waɗanda suke da matukar tunani da masu yunkuri. Mata da suka fito daga ɗakunan ruka suna gonaki, daga ajujuwa kuwa suna majalisu. Su ne suke rubuta labarin matan Afirka da matakai masu cike da jarumtaka.
Mai huji da duniya wawa ne.
Making history is gratifying, but what really matters is not to be the first through the door. What matters is to hold that door open for those behind us.
Yin tarihi abin alfahari ne, amma abin da yafi muhimmanci shine ba kawai ka kasance na farko da ya shiga kofa ba. Abin da yafi muhimmanci shine rike wannan kofar a bude domin waɗanda suke baya su iya su shigo. Abin da yafi muhimmanci shine kirkirar wasu hanyoyi da za su ba wa mutane damar cimma burinsu. Wannan shine aikin da ke gaban mu nan zuwa shekara huɗu masu zuwa.
That is the work of the next 4 years.
Jawabi kenan na Professor Nana Jane Opoku Ajimai. An haifi Professor Nana Opoku Ajimai a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1951 a unguwar da ake kira Komenda da ke cikin yankin Sakiya. Sannan ita malamar jami'a ce kuma 'yar siyasa. Professor Nana Jane Opoku Ajimai fitacciyar malama ce kuma 'yar siyasa daga Ghana. Ita ce mace ta farko da aka taɓa zaɓa don ta zama 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa daga babban jam'iyyar siyasa a Ghana, NDC. A matsayin ta na tsohuwar ministan ilimi a shekarar 2013 zuwa shekarar 2017, ta aiwatar da sauye-sauye da suka haɓaka ilimi a kasar, musamman wajen samar da makarantu a yankunan karkara da inganta horar da malamai. A shekarar 2008 ta zama mace ta farko da ta shugabanci jami'ar Cape Coast, wato UCC, abinda ya kara mata suna a bangaren ilimi da shugabanci. Idan ana maganar karatu da nasarori da ta samu a bangaren ilimi kuwa, Professor Opoku Nana Ajimai ta fara karatunta ne a makarantar Anglican Girls Secondary School, sannan ta kammala Wesley Girls High School da ke cikin Kekus ta samu digirin ta na farko a harshen Turanci da Faransanci a Jami'ar Kekus wato UCC sannan ta ci gaba da samun digiri na biyu da digiri na uku a York University Toronto Canada inda ta kware a bangaren adabi bayan dawowarta daga Canada ta fara koyarwa a Jami'ar Kekus inda ta zama malamar Turanci kuma ta shahara wajen koyar da adabin Afirka da nazarin jinsi a shekara 2000 ta zama professor cikakkiya sannan daga baya ta zama mace ta farko da aka taba nadawa a matsayin mataimakin shugaban jami'a wato vice chancellor a Ghana tana jagorantar UCC daga shekara 2008 zuwa 2012 a lokacin da take shugabantar jami'ar ta aiwatar da muhimman gyare-gyare da suka shafi inganta tsarin ilimi gina sabbin gine-ginen jami'a da kuma karfafa damar mata wajen samun ilimi a matakin jami'a ga kadan daga cikin bayanan da ta yi a lokacin da hukumar zaben kasar Ghana ta ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaben da aka gudanar a ranar 7 ga watan Disamba shekara 2024
what an interesting journey it has been and you know nobody sets out on a journey by herself or even by himself
abin mamaki ne sosai yadda tafiyar nan ta kasance kuma kun sani babu wanda zai fara tafiya shi kadai ko ita kadai tafiya ce mai mutukar ban sha'awa kuma ina so in gode muku duka ga waɗanda suke nan da waɗanda ma ba su iso nan tukunna ina so in gode muku duka don kyawawan fatanku don addu'o'inku don gudunmuwarku ta hanyoyi daban-daban da kuma don kawo mu duka zuwa wannan matsayin abinda kawai nake so in faɗi shine nagode sosai nagode kwarai da abinda kuka yi kamar yadda shugabanni suka ce siyasa ya kare aiki da muka sa a gaba ya kusa farawa kuma yayin da muke tafiya tare dole ne mu ci gaba tare
again I want to thank you I know this is a big responsibility
na san wannan babban dawainiya ne kuma bana nufin tafiyan nan ta kasance ni kadai kun zama wani bangare a cikin ta duka jam'iyyar NDC jam'iyya ce da ke hada kowa da kowa kuma muna nuna hakan ne ta hanyoyi daban-daban aikin da ya dace da ni shine na bude kofa amma aikin bai tsaya nan ba a zahiri yanzu ne ma aikin yake farawa zan rike wannan kofar a bude hanyar da aka bude kofar haka za a bi hanyar a rike kofar a bude don wasu su yi sha'awar shiga ta wannan kofar shine abin da nake nufi wannan ba matsayi ne don tallata kai ba matsayi ne da ke baiwa wasu damar yin amfani da kansu wannan kasa ba za ta ginu da wani bangare na agenda kawai ba sun sani sosai kuma yana nan a fili irin rawar da muke takawa kuma mun amince a matsayin mu na NDC ina ƙara gode muku ina dogara gare ku duka cewa duk za ku biyo baya za ku yi aiki tukuru a wurare da kuke kuma a ƙarshe za mu fara za mu sa farin ciki a fuskokin waɗanda ba su da damar samun ci gaba ko kuma ba su samu cikakkiyar wani nasara ba ina sake gode muku har sau da yawa kuma ina addu'a Allah ya albarkaci ƙasar mu ya albarkaci ƴaƴanmu
I wish blessings on our country I wish blessings on our children
bangaren rayuwarta da kanta kuwa an haifi Professor Nana Jane Opoku Ajimai a wani gari da ake kira Komenda wata karamar unguwa a yankin tsakiyar Ghana rayuwarta ta karkata ne ta auri mijinta mai suna Mr. Bedu Opoku Ajimai kuma suna da ƴaƴa uku duk da kasancewarta shugaba mai nasara tana nuna matukar sadaukarwa wajen kula da iyalai da kuma taimakawa al'umma to yanzu mun samu ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibai a jami'ar UCC wadda ita har yanzu ma tana gudanar da aikin ta a wannan jami'ar domin mu ji ainihin yadda mataimakin shugabar ƙasa masu jiran gado Professor Nana Jane Opoku Ajimai ta yi mu'amalar ta da mata da irin gudunmuwar da ta bai wa mata a lokacin da take shugabancin wannan jami'ar
sunana Sana'a Ahmed ni staff ne daga University of Cape Coast kuma a former student daga University of Cape Coast. Kana start aiki daga University of Cape Coast 2000 in the year 10th October 2000.
Wato shekara 24 kenan da kike aiki a wannan jami'ar.
Na ni da ta mui ido da ido. That was in 2009. The don contest 10 secretary daga Sea Poly, that is Cape Coast Technical University. Amma da ne aka je Cape Coast Polytechnic. She aka da ni da ita na jawinta. She na fira da ita. She was one of my sponsors. Ba ni kadai ba. All the 10 executives in the that particular year ko contest election. Ita ta sponsor mu. Because Amba Mungani kama she was a kid.
Amba Rukunsan kama ita me te mokon jamaa ni. She sa kuma uka tafi. Duku wanda uka saya takara wanan jami ya wanan loka chin. Ita ni ita te mokamu kukoba.
Ya kuri. Ita ta tenye. Muta sanye logistics kudi. Da muka contest election virus. On that particular year 2009. The whole thing in the whole university and technical university in the Cape Coast in the muka samuda. Yes.
Who does it say Macau and Namata? Who could have Samuel Nasara? Who could have Samuel Jamaa?
That I am the Vice Chancellor of University of Cape Coast.
I can again tell Machinimi, Kwazu, Himma, Urinti Macau or Jamaa.
Then I said, but said it is between House of Amana Sakama. She has a good listening here.
Then I saw Rara and Jamaa.
Kama, Kaya Kayakusa data. Can explain the proposal. Kako Abindeke government data. Kagoda Amata. That's a Kama Binya. To make ki as individual kuma to make individual as niki karkashin ki ta duba bin nan in kiki kai yayi miki ko mutane ke tare da ki kuma kuma yayi musu ta sanu in ba tare iko wannan kuma ta direct inki take gan wani kaza me shi ta make ki shi yasa NDC ba su yi mistake ba inda suka appoint inta as vice presidential candidate mana san kuma da ita nan ta taimake ma Tangana,
make it hasashin zate.
Oh, Nina Sanka Margarita. Proposal of Human Development Bank and Namatana, Itatakao. Wana Sanka
Makiki, one bank in a Timakao, Mata Kadia Ghana.
Mata Kadia and Ghana. Mata Madasuki, the Imus, you wanna abundate the data makes it a makemuta. Wana Sanka Mata championship. Matana had a very good human relation. Tana Tareda Ita, Bakasama, one masala. She had a kid, Kasam. Canada one abun them they impact care and the community kakao taka mamaka
yeah you want a jami'a an taba samun ta da wannan tangarda haka ba ta da wani jinsin haka da ta fuskanci a school
beginning na ake saka man inda aka san kaman ya zama da man aikin maza in na mace zai fita da kanshi duka akwai question mark that before appointed as vice chancellor na maganganu ya fito da yawa amma at the end of the day an zo gane kaman mutanen da ke suka sai da ita nan duka ta stand out kaman
ita da maza sun sai a wannan lokacin
iya kuri ita ta stand out she sai aka ba ta da aka ba ta during administration ta ya baba da yawa har yau University of Cape Coast muna jin dani gare inda ita ma ta fita the next Pro Vice Chancellor da muka samu na mace ne yanzu muke magana ko Pro Vice Chancellor da ke kai na mace ce ta pave way ta break wannan
jin ba da hanya
ta ba da hanya ya ba yanzu matan da ke University of Cape Coast na suna ya su fita wani abu ne su masu contest
sosai akwai karin bayani da zaki kanta da wanda kowa bai sani ba ke kadai ka sani saboda kin aiki da ita
abin da ke cikin ne kowa na da perception gare da ita amma yanzu da nake ma ko na ba number three is going to kick a call at number to do kiba the day around 8:39 ta call it to go wani naga miss call on ya kukeno wani ni
nago de sosos to yanzu mu duba rawar da ta taka kan ilimi lokacin da take rike da mukamin ministan ilimi a matsayin ministan ilimi daga shekara 2013 zuwa shekara 2017 karkashin gwamnatin tsohon shugaba John Dramani Mahama wadda yanzu haka yake jiran gado Professor Opoku Ajman ta yi kokari wajen sauya tsarin ilimi a kasar Ghana manyan nasarorin ta sun hada da samar da makarantu secondary ta jagoranci gina sama da makarantu 100 a yankunan karkara don baiwa dalibai damar shiga secondary ta inganta tsarin holar da malama tare da samar da hanyoyi na ci gaba da kwarewar su ta mai da hankali kan ilmantar da yara mata a fannin kimiyya fasaha da injiniyanci lokacin da aka zabe ta a shekara 2022 a matsayin yar takarar mataimakiyar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NDC wanda suke jiran gado ta kafa tarihi a Ghana da kuma yanki na Afirka ta kasance abin kwatance ga matasa da mata da suke da burin shiga shugabanci Professor Nana Opoku Ajimai duk da kasancewar ta a fagen ilimi da siyasa ta shahara wajen kare haƙƙin mata da matasa ta gudanar da tarurruka da yin jawabi kan muhimmancin ilimi da shugabanci ga mata tana mai jaddada cewa mata za su iya cimma komai idan aka ba su dama da goyon baya haka nan ta kasance mai tallafawa matasa da su dauki karatu a matsayin hanya mafi inganci don samun ci gaba a rayuwarsu
rana mai raba magowa aiki idan ta bi dogari ya waye mai wuji da duniya wawa ne wawa bai san Allah garbo ba ya dare ya fata
Hajiya Fati memba ce a babban jam'iyya mai jiran gado wato jam'iyyar NDC ta bayyana dalilin da yasa jam'iyyar NDC ta zabe mace a matsayin mataimakiyanta
sunana Jafati constituency executive member East Ayawaso National Democratic Congress into full so into bracket NDC na farko muna ma Allah dubun godiya mun roƙo Allah Allah ya bamu nasara sai bamu nasara mafi da abin da muke tsammani isa ba abin da zamu tsere mu ta alhamdulillah biyu kuma muna gode Majon Dramani Mahama da yau in the history of Ghana yace the first female as a vice president beta ba hakuba sai kan partin NDC daga Ghana yau John Mahama ya duba NDC da muke NDC hidima NDC duka mata ne kika duba zaman gan da kanshi 100% ki samu 90% mata 10% maza yau me dai mata NDC da damu sha alhamdulillah ba ya duba yace to na ba ku ranin mai sun gana na ba ku ta sanye NDC kan wani hanya yau mata ke gajiya mace ba ta yi dafuwa ba miji bai ci mace ba ta yi dafuwa ba yara ba su ci kuma matan gajiya mu kuma sai mu je muna neman loan yau ka ga mace tana neman 1000 loan sai ta ce mata ta kawo wani takarda na tage da takarda wani banki ma sai ce to in kana da abin hannu ko zinare ka kawo in mai suna da wani aje neme loan bai da shi sai John Dramani Mahama yace mace na ba ku sai ranin mace na da in Allah ya rata zama vice da Allah ya rata zama vice abin da nake son ta yi shine women in banking nan dai taimake mata ne duka na zango muke kira su soyayya ku soyayya fan women in banking yau kada ka karbi loan in kana neman loan ka apply kana neman 1000 Ghana da ka ka ba wani interest
kana neman $100
at the end of the day kai dai ka make sure ka biya da mu ga ke biya aka kuma ke doka ba wani amma kara interest la 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 don mama ya ba mace saboda mace ta tanye mu it's a first thing abin da za ta yi ma NDC kenan women in banking mu duka mu ci amfani it's a loan da daga karbi wani ma ce ka ta garan gida wani ya cira abin kuni wani ya cira abin wuya saboda yana neman loan ya duba dangi ya dai yo women in banking ya zo dai fa mu da ku duka mu ga ka karbi 2000 kai 2000 at the end of the day kai da wani ba ku da interest it's a kan wanga mu abu ma alhamdulillah alhamdulillah
to a Ghana dai mata ne suka fi yawa a kasuwanni da yin ma kasuwanci to su ma sun kira ga zababbiyar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar NDC da ta maida hankali kansu
ya sunan ki
sunana Maryam
me yake cewa
ina sai da kayan spices da sobo
to
yanzu haka tunda dai Allah ya sa an yayin zabe an cire ta ta zo lafiya mu mata abin da muke so ne garin mu masu kasuwanci ne kan shanin kawo kayan da mata ke kawo wa na kasuwanci ta duba mu da kan hanyar shi a duba a rarrage muna mu samu mu ma muka sa cinikin mu mu ma mu samu ana sai ta duba mu mu ma mata wannan hanya
ina ma ji ake fata sunan
Zaliya
yake sero
ina sai da kakadro busheshe tankwa garlic local one
kota kuka tuku kina kawo daga kasashe
ana kawo wa ne she ifi da sai na kare she libiya
mace kin ji magana ko ba haka ba kin ga shugabanni da dama to ga karin farko mace ta zo kuma dukkan magungunan da take fadi tana magana ne kan za ta taimaka mata da matasa ke anaki tunanin kina ganin wani abu ya kamata ta hankalinta ya tafi kai sosai
yan kasuwa tabbari hankalinta ya zo kan mata yan kasuwa yan sana'a yanda kayan ke tafiya da yan miya muna sai shi lokacin John Mama muna sai yan miya muna sai yan miya na
120
haka muke sai yanzu muna sai yan miya ina so hankalin matan nan ta duba mata da kyau masu sana'a yan kasuwa in yan kasuwa suka ji dadi wallahi ta ji dadi idan yan kasuwa suka ji dadi ina ta ma she mu koma India kenan domin India mace ta taba zama zamu zama gane zai zama mace kuma ta zauna kan sarauta amma in bata kula da mata ba ta samu matsala to ni kayan na da tsada yan miya muna sai shi 120 yanzu yan miya 2,200,000 shi ne nake so ya duba mata don gaskiya garin ga mata ke kula da yara me shi ya samu ya ci ya sayar ya biya wanda ya saura ya duba yaran shi da shi
gana
mata ke duban maza mata ga maza ga yaran su gana dai mata suke duban yaran su da mazan su
anan
ga nan ga
mata su fi yawa
maza kokari mata bari in tashi sun fi maza kokari shi yasa muna so hankalinta ya koma kan mata mata masu sana'a in kuma ta bi wani kudi ne dan kadan kadan ta bamu mu kara mu yi aiki da shi mu ta jin dadi
ita ko malama Rukayya mai wakiltar ko kuma mu ce mai unguwa mai jagorantar al'umma a unguwa a hukumance ta bayyana yadda cire mace a matsayin mataimakiyar shugaba zai tasiri a rayuwar mata sannan ta ba da shawarwari
sunana Rukayya Silias Yusuf assembly member for Nima East Electoral Area
a matsayin ki na mace me kike son mataimakin shugaban kasa ta miki wanda ake dabdaransarwa
to farko muna mata barka da zuwa kamar yanda president mama Idara ta mu mata ibar yau mata muna happy yanda ya bata advice shugaban kasa ya gwada kamar mata yau muna ciki wanda za doki shawaran gari da mu da ana gan mace sai dai kitchen mace ba ta ta take decision ina miji magana finally amma yau shugaban kasa ya bar matan Ghana mun ji dadi sosai ya gwada mu na kaman muna da impact cikin garin nan yau in aka zama table in za doki shawara mata voice muna ciki yau yanda ta zama mace muna munna da zuwanta muna so ta take make mata sosai especially matasa wanda suke ciki education a duba yanda za ta yi education sai je gaba muna da single parent da ba su afford a duba yaran mata education yau wanda suka drop out from school muna so as mace ita ta san problems da yawa a taimake su su koyi aikin hannu yo aiki hannu ko na kabi da shi ka ci abinci kamar hairdressing kamar koyon dunki kamar makeup ezuko carpentry ma mace na ya ta koyi ta ci abinci da shi don yon kana da aikin hannu ko ina kabi ka ci abinci da shi muna rokonta kuma iyayenmu da yau suke cikin garin yau capital ya zama musu problem kamar yanda shugaban kasa John Dramani Mahama kunna yake muna fariya da shi yanda ya tuna da mata ikawo women banking a bada kudi mata su yi aiki da shi muna yi mana na jin magana kara manta da mata baya in aka zo matan kasuwa yan business at least a tuna da su ayi a ba su wanga kudi su yi aiki da shi yau gida ya zaune a samu bright future cikin zangoninmu ko cikin garinmu yau in ka duba cikin gida babaninmu kade ba su yawa sai da iyayenmu mata kaninmu mata yayanninmu mata duka za kawo taimako sannan mu samu bright future sannan samu concrete family sannan family yayi sai ya kan kafan shi isa muna rokanta in wannan kudi ya zo ta sai kan kafanta as mace an zabe ta ni ta saya matsayin matan Ghana duka yau mata mu yi proud da ita kamar zamaninta yau mata mun san kamar yes mu ma muna cikin gari isa kata juye muna baya muna roƙinta ta saya kan kafanta mu kuma mata mu yi proud da ita da ta so vice yanda yau mata muka je gaba cikin kowane lamari as mace mata da yawa na tsoro contest muna so ta encourage mata ko wani position da namiji zai sai ya mace kai ta saya ta ba mu wani encouragement mu yi put muna muna saya muna contest election position ba only for maza kaje ba mace na the right to contest ko wani position da take so yo ita ma big example ni for ko wani mace da ke cikin Ghana isa ta ba mu wani encouragement mata ma mu yau mu sai kan kafa mu mu san kaman mu kuma mata muna part in decision taking cikin garin mu na Ghana
mata ɗan siyasa kuma ba a bar su a baya ba sun fito sun bayyana irin nasu jin dadi da suka yi don ganin cewa an cire mace a matsayin mataimakin shugaban kasa karon farko a Ghana
da suna na Jumai Halifan na nima kusun tulai amma for now na zama yar siyasa to ina mata dai fata alkhairi kuma abin da nake da shi da dan ce ne mu dai mun yadda da ita mun yadda kaman abin da ta ce muna za ta yi nan ta yi sai ce ta ba wani abu da yawa bane mu dai muna so ne ta taimaki mata saboda yau mata kirke da gida mace ta samu aiki tana yi gida na dadi ehe sai sabin da dame mu ce mata ta yankuri ta waiwaya ta duba mata don yaran mata na zube ba aiki kin gani ko inde mace na aiki gida na dadi gida na kyau sai samu abin da zamu promise din da tai matan nan Allah ya bi bayan ta ta iya ta yi muna abin da ta ce za ta yi ta yi kuma mun san da ikon Allah sa ya ta yi muna
suna na Jumai amma sura da kowa sani a tafu ne na mai ni kuma branch organizer na na siyasa ta alhamdulillah don ta zo ta sanya mata ne ta zo ta sanya mata kuma ba ta ba samu irin ta ba mata ma endi sokari mara da sanya mata ganiyar har ma ta sanya maza kuma eh abin da nake so ta yi ne mata muna rabon sautai kamar yadda take da ta sanya matan ga sai kokar ka ta saba muna alkawari ta sanya mata ko da kudi kadan 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 mata ba kowa inde kaya business ba sai kudi da yawa ba kadan da ba kan na kaya kai kadan kadan yayi yawa
tunzun kuma muna tare da shugaban Global Info Analytics kuma Malam Musa Dankwa mai hasashe da sharhi akan lamuran siyasa
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka ka dai
dan Allah zan suka gabatar min da kanka
ah okay sunana Musa Dankwa ni ne CEO of Global Info Analytics
menene Global
wannan Global Info company ne da suke shining brigade shining siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa
wannan zaben da aka yi don Dramani Muhammad shine yayi nasara mataimakin sa kuma mace ce kana ganin zuwan tan nan ya iya kawo wani ci gaba a rayuwar tattalin arzikin mata ɗan kasuwa matasa
ina ga alama kuma na ya kawo ci gaba cikin shanin al'amarin mata da kallimin mata da suke cikin matasan da suke aikin hannun su in ka duba wai aikin mata shi mata sannan kuma indai uwar ko mata na cikin position da yake da influence ya suna su push agenda mata na imani kaman ta kawo bambanci cikin rayin shanin mata garin in ka duba tayi batun gender equality abin yana za yi mata kuma kana rena su wurin aiki ya ba su hakkin da ya kamata sannan kuma tayi batun shanin women's bank bankin da dai duba shanin mata a wanga babu biyun ga is very important ya kalbu himmun ne cikin cigaban gari
to zama gane dai mata suke rike da kasuwanci ko ba haka ba kai da kanka ka ce kana hasashe ko kana sharhi kan kasuwanci kana ganin mata za su yi su bada gudunmuwa cikin tattalin arzikin Ghana
ina ga haka because in ka duba even duniya nan companies ne ke kokarin duniya ga wannan suke da mata cikin board su sun fi kokarin sun fi wannan suke da mata masu zalla sa akwai alama kamar indai mata na cikin abu ina zuwa gaba
yanzu me zamu saran zamu gani tunda ka zama mai sharhi ko in ce bincike kan duk wani abin da ya shafi siyasa wani abu kake tunanin Ghana za ta expect take jira za ta gani cikin wannan lamarin siyasa
ina ga kamar indai gwamnatin da ke zuwa ta sa kokarin cikin shanin mata a duba cikin shanin aikin mata bankin su financing su sannan kuma ababin da ke sa mata ba su samu cin gaba cikin aikin su an yi an ci cewa wannan ababin hanyar insha Allah damgan cin gaban mata yafi yadda muka samani
nagode kwarai
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin bakin namu na yau da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yankwayoniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Jubilee Discussion da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
I'm gonna make you mine.